sana Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 17 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu mazauna jihar Adamawa ke mai da martani game da dambarwar zaben gwamnatin jihar wanda hukumar INEC ta dakatar da aikin ayyana sakamakon sa.
Dan ka dubi irin dambarwa da ake bugawa a siyasar jihar Adamawa, wannan kongobakonbaye da suke yi, in ka dubi akasarin al'amura a jihar Adamawa ya tsaya cik. Haka mu ci baya ne a wurin mu, gari su tsayar mana da mutum daya, in ita ne ita ne, in ba ita bane ba ita bane.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Prime Minister ƙasar Niger ya bayyana a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar a ƙarshen mako domin amsa tambayoyi akan zargin da 'yan adawa suka yi wa gwamnatinsa na rashin mutunta tsarin bada kwangiloli. Ko da yake 'yan jam'iyya mai mulki sun yi watsi da wannan zargi. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kungiyar Raya Kasashe ta AIGAD a yankin gabashin Afirka ta ce shugabannin kasashen Sudan ta Kudu da Kenya da Djibouti za su tafi kasar Sudan a wani yunkuri na gaggauta samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin da ake gwabzawa tsakanin rundunonin soji masu adawa da juna a Khartoum. Kakakin kungiyar ta AIGAD Nuru Mahmud Sheikh ya ce shugaba William Ruto na Kenya da Salva Kiir na Sudan ta Kudu da kuma Omar Guelleh na Djibouti za su isa Khartoum domin hanzarta dakatar da yakin da ya soma kazancewa. Ya ce tuni da shugaba Kiir ya soma tuntubar jagororin bangarorin biyu masu faɗa da juna domin isar da saƙon kungiyar. A halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar Somalia tana shirin kwashe 'yan kasar ta da ke Sudan idan har yakin da ake yi tsakanin bangarorin hamayya biyu ya ci gaba da faɗaɗa. Jakadan kasar ta Somalia Sudan ya faɗawa muryar Amurka a yau Litinin cewa an soma tsare-tsaren fitar da 'yan kasar ko ta wace hanya ta sawwaka. Hukumar zaɓen Najeriya ta INEC ta ba da sanarwar dakatar da kwamishinan zaɓenta na jihar Adamawa Barista Hudu Yunusu Ali daga aikinsa har sai lokacin da za a kammala bincike da ɗaukar mataki na gaba. Hakan ko ya biyo ne bayan dambarwar bayyana sakamakon zaɓen gwamnan jihar da aka zargi kwamishinan ya yi ba bisa ƙa'ida ba, kamar yadda jami'ar watsa labarai ta hukumar Zainab Aminu ta shaidawa wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya a yayin da ake sa ran komawa ci gaba da tattara sakamakon zaben jihar a gobe Talata.
A kamar yadda kuka gani a sanarwar da aka fitar, hukumar zabe ta dakatar da shugaban hukumar zabe na jihar Adamawa din daga alakanta kanshi da ga ofishin ko wani aiki da ya shafi ofishin har sai ta yi bincike kafin ta dauki mataki ta kuma sanar da matsayarta ga al'umma.
Yanzu in haka ne wani mataki ne ko kuma ce wane ne zai jagoranci shi ofishin naku na Adamawa?
Hukumar zaben ta umarci sakataren gudanarwa na hukumar da ya rike ragamar jagorancin ofishinmu da ke jihar Adamawa din.
Zainab Aminu daya daga cikin jami'an watsa labarai na hukumar zabe ta INEC a Najeriya. Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 a yau Litinin sun jaddada kudurinsu na marawa Ukraine baya, yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kakaba takunkumai akan kasar Russia. Wani taro da suka gudanar a Japan, ministocin na G7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne Russia ta janye dukan dakarunta da kayan yakinta daga Ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharadi ba, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Japan ta fitar. Ministan harkokin wajen Japan Hayashi Yoshimasa ya faɗa wajen taron cewa yana da muhimmanci a tabbatar da haɗin kai wajen kakaba takunkumi kan Rasha.
The international community is now at the history's turning point, so we will firmly.
Yace a yanzu kasashen duniya sun shiga wani yanayi na tarihi, don haka muna yin watsi da duk wani yunkuri na bai daya na sauya yanayi da karfin tuwo ko kuma ta'addancin da Rasha ke yi wa Ukraine da kuma barazanar da take yi na amfani da makaman nukiliya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Litinin hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya dan kasar China bisa zargin bacanci ga addinin Musulunci, wanda ya kawo karshen zanga-zangar nuna bacin rai ta tsawon dare da ke kiran kan a hukunta dan kasar wajen. Yan sanda sun bayyana wanda aka kama din da sunan Mr. Chen, shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na China Genzua ba, da suke aikin layin wutar lantarki na dasu da ke tazar kilomita wato kimanin kilomita 350 a arewacin Islamabad, babban birnin kasar ta Pakistan. Rikicin da ya soma ne a ranar Asabar sa'ad da dan China din yayi kokarin ture wasu direbobi yan kasar ta Pakistan da ke aiki a karkashin sa yayin da suke jami'in salla a wurin aiki saboda kawai aikin sa yayi sauri. Wata takardar koke da biyo da sashen da muryar Amurka ta samu ta bayyana cewa daga nan sai ya ci gaba da kalaman zagi da wasu kalamomi da ke nuna batanci ga addinin na Islama. Sabo ko batanci ga addini dai babban laifi ne ga kasar Pakistan da akasarinta musulmai ne, wanda kuma ake iya yi wa hukuncin kisa. A ƙarshe, kungiyar agaji ta Red Cross ta ce kasar Saudi Arabia za ta saki ƙarin fursunonin Yemen sama da 100 a yau Litinin. Wannan yunkurin ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin Yemen da ke yaƙi da juna suke tsare da su. Lamarin kuma ya zo ne wata ɗaya bayan wata yarjejeniya ta sake dawo da dangantaka tsakanin Saudi Arabia da Iran. Kasar ta Saudiya tana goyon bayan gwamnati da duniya ta amince da ita, yayin da ita kuma Iran take marawa 'yan tawayen Houthi baya waɗanda suka karɓe iko da babban birnin kasar Yemen a shekara ta 2014.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa a Najeriya bangaren rahotanninmu. Wasu mazauna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da zaben gwamnan jihar da hukumar INEC ta dakatar da aikin ayyana sakamakon zaben wanda aka yi ranar Asabar din da ta gabata. Wannan dai na zuwa ne bayan da baturen zaben jihar ya yi gaggawar ayyana sanata Aisha Binani a matsayin wadda ta lashe zabe, amma daga baya hukumar INEC ta yi watsi da wannan sanarwa. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba ya aiko mana da wannan rahoton daga Yola.
Biyo bayan karton kasa da nuna wa juna ya zadaya barke tsakanin 'ya'yan jam'iyyun siyasa a jihar Adamawan da kuma 'ya'yan takarkarun gwamna na jam'iyyun siyasa daban-daban a jihar tsakanin APC da kuma PDP, yayin da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya reshen jihar Adamawa ta ayyana cewar sanata Aishatu Dairu Amir Binani ce ke da nasara na wannan zabe na cike gurbi da kuma zaben gwamnan da aka yi a jihar gaba daya. Al'amarin da ya sanya al'umman 'yan jihar Adamawa ke gani wannan soki burudu ne. Hakan ya sanya wasu riga cikin al'umman jihar Adamawa ke bayyana rawa su daban-daban, yayin da na fara tambayar su da sunansu.
Sunana Comrade Umar Usman. To Malam Salisu, idan ka dubi irin dambarwa da ake bugawa a siyasar jihar Adamawa, da ka ga wannan ba wani abu bane a demokradiyance. Daman hakan takan iya kasancewa a duk lokacin da ake neman mulki, 'yan siyasa sukan iya amfani da hukumomi da kuma su karan kansu 'yan siyasan domin ganin sun cimma burin su ta yadda suke nema. To ni a nawa ra'ayi, wannan kongobakonbaye da suke yi, in ka dubi akasarin al'amura a jihar Adamawa ya tsaya cik, haka mu ci baya ne a wurin mu, gari su tsayar mana da mutum ɗaya, in ita ne ita ne, in ba ita bane ba ita bane.
Sunana Malam Umar Muhammad. Wannan abun Malam Lado bai zo mini da mamaki ba, duba da cewa ai yau da gobe kuma harkar siyasa duk yadda kai tunanin cewa zai faru za a iya iske rayuwa ba haka ne yake faruwa ba.
Gashi hukumar zabe ta ayyana Binani a matsayin wadda ta lashe zabe, sannan hukumar kuma zaben na ƙasa ta sake sokewa na ayyanawar, kai wannan bai baka mamaki ba?
Su duba abun da zai fi wa Adamawa alkhairi sai su bada sakamako akai. Mu dai duk wanda aka bayar za mu ce Allah ya ci shine zai zaba wani mafi alkhairi.
To malam barka da warhaka.
Barka da mallado.
To malam, wannan dambarwa da ake fama da shi a jihar Adamawa tsakanin hukumar zabe da kuma yan siyasa, yau a ce wannan, gobe kuma a ce ba wannan ba. Har yau jami'ar PDP ta yi tattaki zuwa ofishin hukumar zabe cewa a dawo musu da abin da suka riga suka ci. Kai a matsayin ka na Adamawa, menene naka ra'ayi dangane da wannan?
Gaskiya mallado, abinda wannan hukumar zabe ta yi gaskiya abun ya taba jama'a, domin abin da yake faruwa shine an ce ayi amfani da beavers, to beavers din kuma bata yi amfani ba. Wannan ya kai ga gomama a ce a komawa ainihin lokacin da ana satan ballot paper a cika a zuwa aje, ya fi mana domin ana kashe biliyoyin naira wurin kai wa mutanen China su yi mana beavers, kuma bai mana amfani ba. Don haka yanzu yana tabbatar mana cewa gumar zabe ba za a sake yarda da ita ba idan wannan abun ya kasance haka. So saboda haka wannan akwai dambar wanda ya kamata hukumar zabe ta sake yin gyara akan wannan lamari.
A bangaren manazarta kuwa a jihar Adamawa, nunawa suka yi wannan lamari da jami'in hukumar zaben yayi a jihar Adamawa bai yi shi bisa ka'ida ba, kuma hakan yiwa demokradiya karan tsaye ne ta bakin Professor Jude Mamadu da ke zama shugaban sashen koyar da ilimin zaman lafiya a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola, wanda ya ce
that there was so implosion, there was so violence on that Sunday is just the intervention of God.
A yanzu haka dai al'umman jihar Adamawa sun zura ido domin su ji batu daga bakin hukumar zaben ta kasa wadda ta gayyaci ayan nata daga jihar Adamawa zuwa birnin tarayya Abuja. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla a gaida Lado Salisu Garba. Yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger. Prime Minister kasar ya bayyana gaban zauren majalisar dokokin kasa domin ya amsa tambayoyin 'yan majalisa bayan da 'yan adawa suka zargi gwamnatinsa da rashin mutunta tsarin bada kwangiloli, fannin da suka ce ana tafiyar da shi cikin yanayin hazo saboda dalilan siyasa. Lamarin da ke baiwa magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki damar cin karansa babu babbaka. Sai dai makarraban jam'iyyar sun ce wannan zargi ba shi da tushe. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Rashin gamsuwa da yanayin da gwamnatin Uhumudu Muhammadu ke bayar da kwangiloli yasa 'yan hamayya a majalisar dokokin kasa suka buƙaci shugaban gwamnatin ta Niger ya lara zauren majalisar domin ya amsa tambayoyin da ke da nasaba da abin da suka kira ciwaciwar da ke tattare da tsarin bada irin waɗannan ayyuka na makudan miliyoyi. Ga abinda mai magana da yawun 'yan adawar dan majalisa Omar Hamidu Chana ke cewa lokacin da Prime Minister ya bayyana a gaban wakilan al'umma a ƙarshen mako.
Depuis six conseils de ministre, le ministre cache les montants et les attributeurs des marchés.
Yace na lura majalisar ministoci ta yi zama aƙalla shida na baya-bayan nan ba tare da sanar da girman kwangilolin da ake bayarwa ba da sunan gwamnati, saboda ministoci na ɓoye yawan kuɗaɗen kwangilolin da suka bayar. Alhali dukkan ku kun yi rantsuwa, kun yi alƙawarin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ayarsa ta 39 ke tilasta wa kowane ɗan ƙasa yin biyayya wa tsarin shari'a da dokokin ƙasa.
Quand allez-vous vous conformer à votre serment de respect de la constitution?
Da yake mai da martani, Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya ce
les communications en conseil des ministres des marchés publics sont la volonté du gouvernement.
Sanarwar da ta shafi kwangiloli a ƙarshen taron majalisar ministoci wani abu ne da ainihin sa gwamnati ta kullo da shi a ƙarƙashin wata dokar Janairun 2023. Prime Minister ne ya wajabtawa ministoci su ringa yi wa irin wannan zama bayani kan dukkan wata kwangilar da darajar ta ta haura miliyan 300 na sefa, kuma suna yin abin
tout marché d'un montant supérieur à 300 millions et ils le font.
To sai dai dan majalisa Chana ya nuna rashin gamsuwa da bayanan da Prime Minister ya bayar, yana mai cewa shi da abokansa 'yan hamayya za su ci gaba da fafutuka domin kawo ƙarshen ciwaciwa da kuma amfani da dalilan siyasa a sha'anin bada kwangilolin gwamnati.
Ba za mu yadda ba a je a cuce 'yan ƙasa, ba a yi a ce a kashe kudin 'yan ƙasa, ba hau da musu abin da ke da kudi na ƙasa ne, kenan dole su faɗa 'yan ƙasa su san me yake da ake da kudin su, dan suna cuku-cuku nasu ne paske abin da suka saba da shi. Kuna tune kungila na ministry la defense, duk mutanen da a ciki ɗan tarayya ne su an cuce ƙasa miliyan 65.
'Yan adawar na ganin jam'iyyar PNDS na jinginuwa da kwangilolin gwamnati don azurta magoya bayanta, yayin da ta wani bangare abin ke zama wata hanyar sayan 'yan siyasa na sauran jam'iyyu, abinda kakakinta Asmanu Muhammadu ya musanta.
Ladan sana bai ba mamaki, saboda mutum ne wanda abin da ya saba yi ne shi, ai ya zama minista na ma'adanai lokacin nan, abin da ya ga dama na shi kai da ma'adanan ƙasar Niger su ba wanda ya ga dama farmi su zo su haƙo ma adanan su abinda su ga dama. Saboda haka abinda saba yi ne shi yake ganin kowa haka nan yake iya yi. Gwamnatin ƙasar Nijar ba ta ɓoye wata kasuwa, ana hadinta a cikin kowace jarida, sannan in aka ba da kasuwa ta miliyan 100 ku sanya bayani a Council of Minister.
Dan majalisa Omar Hamidu Chana a baya ya taba rike mukamin ministan ma'adanai a zamanin shugaba Isu Muhammadu kafin ya fice daga waccan gwamnati dan kwatsewa da yan adawa sakamakon sabanin da ya kunno kai a tsakanin su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A Najeriya, hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kammala gudanar da zaɓe na cike waɗancan wurare da aka sami a ringizan ƙuri'u da kuma yadda aka sami faɗa ko ta'addanci da dai makamantansu a wancan zaɓe da ya gabata. To ta gudanar da su har ma an sami sakamako. Misali a jihar Zamfara, sakamakon da aka gudanar na majalisar dattijai ta ƙasa wato yankin Zamfara ta tsakiya. Ya nuna cewa tsohon minista Ikra Bilbis shi ne ya lashe wannan kujera da ƙuri'u masu rinjaye. Haka kuma labarin ya kasance a takarar kujerun a majalisar wakilai ta ƙasa a ɓangaren Gombe da Bukuyum da kuma Tsafe da Gusau. Nan ma duka dai jam'iyyar PDP 'yan takaranta ne suka lashe wannan zaɓe da ƙuri'u masu rinjaye. To amma idan muka ƙetara zuwa jihar Adamawa, nan ne babban al'amari ya taso, inda baturen zaɓe ya yi ɓaramɓaramar ayyana Senator Binani ta jam'iyyar APC a matsayin wacce ta lashe zaben gona na wannan jiha. Alhali kuwa abubuwa ba su yi da kammaluwa ba kamar yadda bayani suka bayyana a ko ina cikin ƙasa. Hakan ya sanya hukumar zaɓe ba da wata-wata ba ta ƙasa ta ce ba ruwanta da wancan zaɓe ba kuma ta amanta da shi ba, ta kuma dakatar da duk wani al'amari da ya jibanci zaben gona da aka gudanar na ranar Asabar ɗin da ta gabata. Bisa hujjojin da za ku iya ji yanzu da ka binciken da ake yi, inda ake tuhumar ɗaya daga cikin jami'an zaben wanda ya yi wannan magana. To fa da wannan ne al'amari ya ja birki ya tsaya cik. Shin menene musabbabin wannan al'amari? Tambaya kenan da na yawa Awul Abdullahi ƙwararren mai yin sharhi game da al'amarin yau da kullum, musamman waɗanda suka jibanci harkoki na siyasa da kuma zamantakewa. Ga abin da ke cewa.
Kamar yadda ka sani, an yi zaben gwamna da 'yan majalisun jihohi a Najeriya. Wannan zaɓe ya haifar da rashin kammala zaben jihar Adamawa wanda ake kiran shi inconclusive a Turanci. Wannan zaɓe yasa aka ɗaga shi zuwa wata rana wanda ita ce ranar da aka maimaita wannan zaɓe na 15 ga watan Afrilu. Now da aka yi wannan zaɓe, sai ya zamanto shi wanda ya bayyana sakamakon zaben, wato baturen zaɓe, akwai baturen zaɓe na jiha wanda shi ne shugaban hukuma zaɓe ta jihar Adamawa. Akwai kuma malamin zaɓe wanda harkwata hukumar zaɓe take naɗawa, wanda shi ne zai karɓi sakamako kuma hurumin shi ne ya bayyana sakamakon koma waye ya ci zaɓe da kuma waye bai ci zaɓe ba. Now shi shugaban baturen zaɓe na jihar Adamawa sai ya kasa yin haƙuri ya jira shi malamin zaɓen da kwatakwatan hukumar zaɓe ta naɗa wanda zai bada bayani ya bada bayanin zaɓen, kuma shi baturen zaɓen sai ya bada sakamakon zaɓe kafin a kawo zaɓe da sakamakon zaɓe ko kuma a tantance sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi 10 na jihar Adamawa, wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa zaɓen farko da aka yi aka ce bai kammalu ba. To wannan din ma an kawo sakamakon amma ba a riga an tantance shi an haɗa shi an zo kowa ya amince an bayyana cewa ga sakamakon zaɓe na ƙaramar hukuma kaza, ƙaramar hukuma kaza, ƙaramar hukuma kaza, kafin a haɗe su a dunƙule wuri ɗaya a faɗi wanne ne ya fi yawan ƙuri'u, wanne ne yake da mai rinjaye kuma a bayyana waye ya ci zaɓe, wanda kuma ba hurumin shi baturen zaɓen jihar Adamawa ba ne wannan, a malamin zaɓe da aka naɗa wanda shi ne yake da hurumin faɗin sakamakon zaɓen, tattara su da kuma faɗin sakamakon zaɓen shi ya kamata ya yi, amma shi baturen zaɓen jihar Adamawa sai ya gaggawa ya riga malam masallaci wajen faɗin wannan sakamakon zaɓe. Wannan ya kawo tashin hankali da rudani da rashin kwanciyar hankali a jihar Adamawa a tsakanin al'umma Adamawa, sannan ya kawo cece kuce a ƙasar Najeriya gaba ɗaya ga duk wasu ƙasashen da suke bibiyan harkokin zaɓen Najeriya, musamman zaɓen jihar Adamawa, saboda ya kawo a karon farko mace ta fito takara, saboda ka al'ummar duniya sun sa ido su ga yaya za ta kaya kuma yaya za ta ƙare. Ba Turawa sun sa ido, ƙasashen Afirka sun sa ido, a nan Najeriya duk wani ɗan Najeriya mai ra'ayin siyasa ko mai fashin baki ko mai fada a ji ya sa ido ya ga yaya wannan sakamako zai kaya, sai aka samu wannan al'amari, wanda idan ma ka koma ka dubi dokan zaɓe ta ƙasa, to wataƙila ma akwai yiwuwar lallai ne za a iya yi fashi bece da ƙulli a shari'ance, ko dai su hukumar zaɓen su yi, ko kuma jam'iyyun hamayya su yi, ko kuma tunda yanzu hukumar zaɓen kanta shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya ce a dakatar da faɗin wannan zaɓe, kuma abinda shi wannan baturen zaɓe na jihar Adamawa ya bayyana ba haka yake ba, ba su amince da shi ba, to ya ƙara jawo wani cece kuce da rudani. Zancen da nake da kai sun kirawo taron gaggawa na headquarter hukumar zaɓe da masu ruwa da tsaki akan harkokin zaɓe na jihar Adamawa, da shi kanshi baturen zaɓen, da wanda aka naɗa malamin zaɓen, da jami'an tsaro, a koma a tattauna al'amarin, a dube shi a yadda yake, a rarrasa a gaskiyancen shi, a fito da ainihin gaskiyar menene ya faru, kuma yaya aka yi haka ya faru, meye yasa hakan ya faru, wace hujja yake da shi, a kawo sauran ƙuruƙun da ba a ƙirga ba a ƙirga su, a tantance, sannan ina kyautata zaton a wannan mataki, sannan a faɗi wane ne ya ci zaɓe, in an faɗa a mika mishi takardar amincewarsa da a matsayin shi na zababban ɗan takara ko zababbiyar takarar gwamnati a jihar Adamawa.
Dr. Awal Abdullahi, ƙwararren mai sharhi game da harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'umma. Sani Sha'ibu Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malamfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta ƙasar Spain ta mai da martani kan binciken da ake yi kanta bisa tuhumar biya alƙalan wasa don ba su nasara, tana mai bayyana zargin a zaman farmaki kawai na adawa. Masu gabatar da ƙara sun zargi Barcelona da biyan kuɗi sama da fan miliyan 7 ga Jose Maria Enriquez, tsohon mataimakin babban kwamitin alƙalan wasa. To sai dai shugaban ƙungiyar ta Barcelona, John Laporta, ya musanta cewa an biya kuɗin ne don sayen nasara a wasanni. Yana mai cewa an ba da kuɗaɗen ne saboda wani aiki na shawarwarin ƙwararru. A watan jiya, wata kotu ta same ƙungiyar da laifi akan tuhumar da aka yi mata na cin hanci da rashawa da cin amana da kuma ba da bayanan kasuwanci na ƙarya. Hukumar ƙwallon Turai ta UEFA ta ce ita ma tana nan tana gudanar da bincike akan lamarin. Ana tsallen murna a ƙungiyar Napoli ta ƙasar Italiya sakamakon dawowar shahararren ɗan wasan gaba na ƙungiyar Victor Osimhen gabanin fafata wasa ta biyu ta matakin kwata final ta gasar zakarun Turai. A makon jiya ne aka buga wasan farko tsakanin Napoli ɗin da AC Milan, inda Osimhen bai sami bugawa ba sakamakon rauni da ya ji. Wasan da kuma ya ƙarƙare, AC Milan ce ta yi galaba a kan Napoli da ci ɗaya da nema. Tauraron matashin ɗan wasan ɗan Najeriya na haskawa sosai a ƙungiyar, wacce kawo yanzu ya zura mata ƙwallaye 25 a cikin wasanni 30 kacal a wannan kakar wasannin. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ya tabbatar da dawowar ta Osimhen a bakin daga a yau Litinin, inda kuma ya ce hakan ya ƙarawa ɗaukacin 'yan wasan ƙungiyar ƙwarin gwiwa, kuma a shirye suke su tare ƙwallon da Milan ɗin ke bin ta bashi. Yanzu haka dai gasar Premier ta Ingila ta bana ta ƙara rincaɗewa, ba a san maceto ba sai miya ta ƙare. Biyo bayan kunnen doki da Arsenal ɗin ta yi da West Ham United da ci 2-2 a jiya Lahadi. Arsenal wadda ke buƙace da lashe gasar ta bana karon farko a cikin shekaru kusan 20, yanzu haka ita ce ke saman teburin gasar ta Premier da maki 74 a cikin wasanni 31, tare da tazarar maki 4 tsakaninta da Manchester City mai binta da maki 70 a cikin wasanni 30. Wato kenan tana da sauran bashin wasa 1 da za ta buga tare da ce da Arsenal. Idan City din ta yi nasara a wasan da take da bashin ta, to maki 1 ne kacal zai bambance tsakaninta da Arsenal. Kuma karawar da za su yi a ranar 26 ga wannan watan na Afrilu ita ce ake hasashen za ta bambance tsakanin Aya da Tsakuwa a bana. Arsenal dai ta rike tana jagorancin teburin gasar na Premier tare da bayyana kudurinta na cewa wannan karon tana son ta kawo ƙarshen kamfar kofin gasar ta Premier. To sai dai Manchester City da yanzu haka ke rike da kofin ta kwararo ta. Kuma kunnin doki biyu da Arsenal din ta yi a baya-bayan nan ya sa City din na neman kamo ta. Anya Arsenal na iya lashe gasar ta bana kuwa ko kuwa Manchester City ce za ta yi mata jakar baya? Muna da kun jin amsoshi da ra'ayoyinku a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma a ziyarci shafukan mu na Facebook da Instagram da kuma Twitter.
A gaida Murtala Faruk Sanyanna, to yanzu kuma ga nasiha kan tasirin azumin watan Ramadana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Muawiya Abdul Qadir Jos daga makarantar Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Darasan azumi a kaina wanda nake samu daga gare shi, na samu dagewa da kokarin yawaita ibada da yawaita istighfari da yawan salati ga manzon Allah da yawan karatun Qur'ani, tun da ma shi wata ne na Al-Qur'ani wanda Allah yake cewa cikin Al-Qur'ani shahru Ramadanil ladhi unzila fihi al-Qur'anu hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wannan wata ne na Ramadana wanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin sa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu yawaita abubuwa guda hudu a cikin watan Ramadana. Guda biyu yace suna janyo yardar Ubangiji, shine mutun ya yawaita istighfari da yawan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Yace guda biyu kuma babu wanda ya wadata da su a cikin ku yace wai ya wadata da kabarin wannan abun. Shine yace mu rinka yawan roƙon Allah, Allah ya bamu aljanna, mu rinka yawan kuma roƙon Allah daga neman tsari, Allah ya tsare mu daga wutar jahannama. Allah ya saka da alkhairi, muna kowa fatan alkhairi a wannan wata mai albarka. Allah ya gafarta mana zunubanmu wanda ba su da lafiya, ni gani na asibiti, kuma Allah ya ka ba su lafiya, mu kuma da muke da ita Allah ka ƙara inganta mana. Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya kasa mana daga cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, kungiyar rayuwar kasashe ta IGAD a yankin gabashin Afirka ta ce shugabannin kasashen Sudan ta Kudu da Kenya da Djibouti za su tafi kasar Sudan a wani yunkuri na gaggauta samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin rundunonin soji masu adawa da juna a Khartoum. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta dakatar da kwamishinan zabe na jihar Adamawa Barista Hudu Yunusu Are daga aikinsa har sai lokacin da za a kammala bincike da daukar mataki na gaba. Hakan ko ya biyo ne bayan dambarwar bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar da aka zargi kwamishinan yayi ba bisa ka'ida ba, yayin da kuma yanzu haka ake sa ran komawa domin ci gaba da tattara sakamakon zaben jihar a gobe Talata. Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 a yau Litinin sun jaddada kudirinsu na marawa Ukraine baya, yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kaka matakunkumai kan kasar Rasha. A wani taro da suka gudanar a Japan, ministocin na G7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne Rasha ta janye dukkan dakarunta da kayan yakin ta daga Ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharadi ba. Yau Litinin hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya dan kasar China bisa zargin bacanci ga addinin Musulunci, wanda ya kawo ƙarshen zanga-zangar nuna bacin rai ta tsawon dare da ke kira kan a tuhukunta dan kasar wajen. Yan sanda sun bayyana wanda aka kama din da suna Mr. Chen, shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na China Genzuba da suke aikin layin wutar lantarki na Dasu da ke tazarar kilomita 350 a arewacin Islamabad, babban birnin kasar ta Pakistan. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce kasar Saudi Arabia za ta saki fursunoni, wato karin fursunonin Yemen sama da 100 a yau Litinin. Wannan yunkurin ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin Yemen da ke yaƙi da juna suke tsare da su.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyana da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.